أعوذ بالله العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يوم مسلمي ننسى دنقصى كنا سلم على الدين المسلم شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دكتن شوى a wannan bagire mai albarka a ranar talata 13 dare na 14 ga wannan wata mai alfarma wata Ramadan domin ci gaba da sauraron karatu na Alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a wannan guri da fatan yanda muka taru lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu tashi lafiya kuma Allah ya sa ibadun da muka gabatar da wanda za su zo nan gaba Allah madaukakin sarki ya ba mu babban rabo ya mana makabuli na alkhairi a cikin su to ba ta sura
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله خبير عليم
wannan sura mai albarka ita ce suratul hujurat wasu kuma malaman suna kiranta suratul akhlaq saboda wato sura din ayoyi guda 18 ne kuma an saukar da ita ne a garin Madina ita ce sura ta 49 a jerin surorin alqur'ani mai girma amma wannan ayoyi guda 18 kusan gaba daya abinda suka tattaru sun tattaru ne akan dabi'a kyakkyawan hali da yanda zamantakewa ta dan adam za ta kasance zamantakewa ta shugaba da mabiya zamantakewa ta yan uwantaka zamantakewa ta mu'amala ta abokan zama kuma duk wannan sura din kusan abinda ta kunsa kenan dabi'o'i daban-daban masu kyawu da umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani da munanan ayyuka da kuma yanda ɗan adam zai yi zamantakewa surar ta fara ne kamar haka ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim wannan abin da surar ta fara da shi ya ayyuhallazina amanu a cikin ayoyin nan guda 18 ayoyi biyar kusan duk gaba daya da wannan lafazin suka fara ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu kowace kuma ta kunshi umarni na Allah ta kunshi umarni da kyakkyawan hali da kyakkyawan dabi'a to wannan aya ta farko da malam ya jawo ya ayyuhallazina amanu Allah yana kira ga mu'minai waɗanda suka yi imani idan ka ji wannan kalmar a cikin aya Allah ya keɓanci mu'minai da ita kenan ba kowa da kowa ake kira ba a'a tantan gariyar mu'minai wanda imani ya ratsa zuciyarsu ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi kada ku riƙa gabatar da wani abu ko na ƙauli na magana ko na aiki gabanin umarni na Allah da manzansa wattaqullah, puji orang Allah, innallaha samiu alim, hakika Allah madaukakin sarki mai ji ne ga furcurcan ku abinda kuke furtawa abinda kuke maganganu akai, alimun kuma masani ne ga abinda yake cikin zukatan ku da niyoyin ku akan yin haka din. Wato wannan kira da Allah ya yi wa mu'minai layi ne da aka shata kowa akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce Allah ya yi muqaranar sunan shi da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewa duk abin da ka gani, duk abin da ka gani aiki ne, kauli ne, umarni ne, hani ne, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya to kamar Allah ne ya aikata wannan abu. Saboda ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayin yuha, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk furcin da ka ji yayi to wahayi ne, in ya ce maka i din ne wahayi ne, kalma ce ta Allah, a annan wahayi ne, kalma ce ta Allah. To dan haka nan sai Allah madaukakin sarki yake kiran mu'minai, saboda ita wannan aya ta sauka lokacin da imani ya ratsa al'ummar musulmi. Saboda haka idan an saukar da aya ko kuma in an yi umarni da wani abu, sai a rika samun tunane-tunane na mutane, wasu sai su ganin cewa aiko da an yi kaza, ayar sai su rika kamar kawo gyara a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar. Shi yasa a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al khiyaratu min amrihim, bi kamata ga mu'mini namiji ko mace idan Allah madaukakin sarki da manzansa sun hukunta al'amari aka ce ga yanda za a yi, su kuma su dauki wani zabi akan kansu ba. To karkashin wannan shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ja wannan layi ga dukkanin mu'mini wanda imani ya ratsa zuciyar shi cewa kada a rika gabatar da wani abu na kauli ne ko na aiki gabanin aya ta sauka. Abdullahi ibn Abbas da ya tafi fassarar wannan aya sai ya ce Allah madaukakin sarki yana nufin la taf'alu bi khilafil kitabi wa sunna, kada ku aikata komi wanda ya saba abinda alqur'ani yace da kuma abinda sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tace. Wannan kuma ya tabbatu a cikin umarnin da Allah madaukakin sarki yake mana cewa a ati'ullaha wa ati'ur rasul, sai yace fa in tanaza'tum fi shay'in, ya aka ce ku yi farduhu ila Allahi wa rasulihi shar'i in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ya ku wanda kuka yi imani ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kun zo abu ya yi muku kun shiga cikin miskila akan al'amari an kasa gane bakin zaran, to ba tsayawa ba ku kuna husuma da juna, wannan abu har ya jawo sabani tsakanin ku, har ya jawo fada, ya jawo kauracewa junan ku ba, a'a sai aka ce fardu ila Allahi wa rasuli, a koma alqur'ani, a koma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ya suka ce akan wannan abu, menene Allah madaukakin sarki yace ayi, ni ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yace ayi, amma wannan ba wanda za su rika wannan sai waɗanda suka yi imani, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira. To wannan la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, duk wani abu wanda mutum zai yi, duk abu a addinance ne, a mu'amalance ne, to bai halatta ga mu'mini ya aikata wani abu wanda ba umarni ne na Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba. Inda Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana ya ce ma faradana fil kitabi min shay'in, ba wani abu wanda alqur'ani bai zo da shi ba, wanda aka yi saka shi babu shi a cikin alqur'ani, babu. Shi yasa ma'aiki yake mana izina a cikin wannan hadisi na Bukhari da Muslim da suka rawaita cewa duk wanda ya zo muku da wani abu cikin al'amarin addini, wannan addinin da kuke gani ma laysa minhu, wanda ba ya da wata hujja akan wannan abun, babu abin bayyana asali a cikin alqur'ani bayyana asali a cikin sunnar maiki sallallahu alaihi wasallama sai yace kuma ida masa kayansa ma'ana karku an sako bashi da kayan shi wani hadisin ko wata ruwaya din yake cewa wani abu da zai faru a cikin al'amarin addini wanda babu umarnin Allah a cikin shi laysa alaihi amruna fa huwa raddu wannan abun kuma yar gair makabulin kenan to dan haka dukkanin abin da yake da asali ga aya ta alqur'ani da hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko babu shi sarihan inda istinbadin malamai ya fito da shi daga aya daga hadisi to ko huwa makabul wannan kuma la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi din za ta gangaro ne har ya zuwa kan kauna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce sharadi akan wannan yana daga cikin sharadi Allah ya qaddima ala hubbihi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ta'zimihi hubbu makalukin aw tahqan tawqiruhu aw ta'zimuhu ka'inan man kana wannan line da Allah ya ga yana ciki cewa bawa mu'mini ba za ka fifita ko ka gabatar da soyayya ta kowane irin abin halitta akan soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wajen girmama shi wajen bawa wannan girmamawa kulawa sallallahu alaihi wasallama da soyayyar shi kowane irin abin halitta ne mutum ne ko aljan ko wata halitta daban to ba za ka fifita soyayyar wannan abin halitta din akan soyayyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta aqulu ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wannan hadisi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace na rantsa da wanda raina yake tafin ikon shi dayan ku ba zai imanin dayan ku ba zai taba tabbata ba ya zama cikakken mu'mini har sai na zamanto ni ne abun mafi soyuwa a gare shi akan ɗansa akan mahaifin shi akan dukkanin al'ummar duniya gaba daya don haka duk wanda ya ji a ran shi akwai wata soyayyar wani abu ko wani da ta fifici soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to wannan imanin shi gulugulu ne imanin shi bai cika ba wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna zaune da sayyidina Umar lokacin da ya faɗi wannan hadisin sai yake cewa ya rasulullah sai na ji a raina bandaren nan nawa da yake jikina shi ma saboda sai da shi ne zan yi soyayyar taka ba wani abu a duniya da yake da sauran wata kima nike son wannan abun nike girmama shi nike kaddara shi a zuciyata sama da soyayyar ka sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya Umar da sauranka har yanzu baka zo ba baka kai wannan matsayin ba la yu'minu ahadukum din to har yanzu kana cikin la din nan baka kai ba sai ce ya rasulullah ai har rayuwar tawa ma to yanzu soyayyar ka na fifita ta akan rayuwar tawa ma'ana inda za a ce in dauke ta in ba da fansa saboda soyayyar ka ya rasulullah to yanzu a shirye nake sai ya ce al'ana ya Umar sai yanzu ka tabbata mu'mini al'ana ya Umar sai yanzu saboda haka wannan izina ce ga dukkanin mumini cewa bai halatta ya aikata aiki ba har sai ya zamanto akwai umarnin Allah a ciki akwai umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kar ya zamanto maganganunka su rigayi abinda alqur'ani ya ce abinda sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ce kamar yanda ba'ari daga cikin sahabbai na garin Madina a wannan lokacin suka rika cewa ina ma dai a ce an saukar da aya akan kaza ko in wani abu ya faru sai su rika ina ma dai a ce an saukar da aya akan kaza ina ma dai a ce an yi kaza ina ma dai a ce an yi kaza ko kuma in an saukar da aya din sai su rika cewa ina ma dai kaza ne su rika kokarin ko ganin kawo gyara ko wani abu makamancin wannan sai yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih kada ku gabatar da wani abu na kauli ko na aiki gabanin umarnin Allah madaukakin sarki da manzo sallallahu alaihi wasallama ku saurari me Allah yace ku saurari manzo mai kira da amincin Allah me yace nan gaba za a yi mana izina da wani abu da Allah madaukakin sarki yake fada wa mu'mine su san darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake tsakanin su a wannan lokaci. Na.
Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl
Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Ya ku wanda kuka yi imani, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, kada ku riƙa ɗaga muryarku sama da birbishin sauti na muryar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa la tajharu lahu bil qawl, kada kuma ku riƙa bayyana magana, za ku yi magana da shi ne yana faɗi kuna faɗi, maganar ku tai daidai da maganar shi ko tai sama da shi yanda yake kalamun ta sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma in za ku zantar da shi ku yana sauraron ku, za ku faɗa mai magana, ku riƙa ɗaga murya wajen faɗa mai magana, kada ku riƙa bayyana magana. Wala tajharu lahu bil qawl, kada ku riƙa bayyana magana gare shi. Kajhari ba'dikum li ba'din, kamar yanda in za ku yi magana da junan ku kuke ɗaga sauti, kuke bayyana sautin, kuke ɗaga sauti tsakanin junan ku, kada ku yi tsakanin ku da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. An tahbata a'malukum, dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yake muku wannan kandagarki dan kada ya zamanto ayyukanku kun bata ayyukanku, aikin ku ya baci da yin wannan ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa antum la tashurun, alhalin ku ba ku san ma kun shiga cikin laifi ba. Wannan aya kamar yanda ruwaya ta tabbatar ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim cewa ta sauka ne a kan Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu da Sayyidina Umar radiyallahu anhu. A cikin hadisi na Imam al-Bukhari akwai hadisi da yake cewa kada shaytani an hulka, shugabannin nan namu guda biyu, Sayyidina Abu Bakar da Sayyidina Umar, saura kaɗan, saura kaɗan lamari ya juye. Ba dan komi ba, a waƙi'ar da ta faru, akwai mutane da suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna son ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bayan imaninsu ya shugabantar musu da wani wanda zai zama shugaba a tsakaninsu. To shi Sayyidina Abu Bakar a wannan lokaci sai ya fitar da ɗaya daga cikinsu wanda yake ganin cewa shi ne ya kamata a shugabantar. Shi ma Sayyidina Umar sai ya ambaci wani cewa a'a, wane ne ya kamata a shugabantar. To nan jayayya ta faru a tsakani. Shi Sayyidina Abu Bakar sai ya ce a shugabantar da Aqra ibn Hadis. Shi kuma Sayyidina Umar sai ya ce a Al-Qaqa ya kamata a shugabantar, kowa ya kawo dalilansa. To wajen kawo dalilan da ganin fifikon tsakanin waɗannan mutanen guda biyu, sai shi Sayyidina Abu Bakar sai yake cewa Sayyidina Umar, ba dan komi nake ganin ka kawo saɓanin mutumin da na gabatar ba, sai dan ka yi jayayya da ni, sai dan jayayya. Shi kuma Sayyidina Umar ya ce wallahi ba na nufaci jayayya da kai bane ba, sai dai ni ma wanda na kawo din ina ganin kamar shine ya fi cancanta da to wannan lokacin da suke wannan din sai sun daga sauti a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya sai malamai suka ce da waccan aya ta farko da wannan aya ta biyu a hada suke umarnin daga wannan abin da ya faru ne waccan ayar daga nan umarnin ya taso kuma har ya bayu da wannan ta biyu din sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya ku waɗanda kuka yi imani ko ji kalmar fa baya ayyuhan nasu ba wanda take ta ga mai kowa da musulmi da mu'mini da kafiri da fasiki da waye a'a ya ayyuhal ladina amanu har yanzu Allah yana magana ne da waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda suka yi imani la tarfa'u aswatukum fawqa sawtin nabi kada ku riga daga murya burbishin sauti kada ku riga daga sautin ku wajen magana burbishin sauti na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawl kada ku riga bayyana zance in za ku fadi abu a gaban shi ko kuna magana da shi ku riga bayyana zance kamar yanda sashen ku yake zance da sashi ko kuke bayyana wa juna lokacin da kuke magana da juna yin hakan ba ku sani ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko zai ji ba dadi a rai shi to nan ne an sahabata amalukum din ta taso kar hakan ya jawo fa aikin ku ya bace dan da zarar ma'aiki ya ji bai ji dadi a rai shi ba kun so sa mai ruciya to kun taba Allah wanda ku ya taba Allah ya san hukunci ku ko ba lalle ya bayyana muku ba lalle ya gaya muku ba ya ji ba dadi a rai shi to wannan aiki ji ya rushe to dan kar ku fada cikin wancan sai Allah ya ce kada ai haka kada a daina an sahaba amalukum wa antum la tashurun dan kada ayyukan ku su bashi alhalin ku ba ku sani ba ba ku san cewa kun yi abin da kuka bashi ayyukan naku ba yanan daga sauci gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya fadi ka fadi zai rusa aikin gaba daya to anan ma ana wa mumuni izina da ni cewa ya yi riko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dukkanin rayuwa dukkanin wata rayuwa taka ta dan adam Allah ya canne maka yake faɗa ma laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wannan aya tana maka nuni da cewa in kana son tsira kawai ka dauko rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi ka dora ta a gabanka kamar yanda kake sa talabijin a gaba kana kallon darussa daga cikin infinite ne ne kake kallo in wani abu ne kana kallon abun kana daukar abin da kake dauka to ka dauko rayuwa ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ka sa ta gaba kai kai majiginta duk abin da zaka yi kai ka duba ya aka tafiyar ya aka yi domin duk wani abun koyi yana ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi sai aka saukar da wannan aya wannan kuma har yanzu wannan aya din tana aiki bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki yana nan a raye a garin Madina yana nan duk wanda Allah ya rabauta da zuwa a gurin idan ka je rauda ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ka yi ziyara a gurin shi ka je ka ga yanda ake ladabi wannan ayoyin har yanzu suna nan suna aiki ka je kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka shiga ka daga sauti a gurin yanzu nan askarawa sun yi waje da kai ba a yi idan kai kamar kayi gaban nashi ne baka yi amfani da wannan aya din ba sannan kuma abinda ake tsoron an sahaba amalukum wa antum la tashurun to zai faru da wanda Allah ya horewa ya tata wali ne a umara ce aka je ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to idan aka je wannan guri ka san cewa kamar da kai ake ba da wannan umarnin da kai ake tuno wannan umarnin la tarfa'u aswatukum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawl kajari ba'dukum li ba'din an tahabara amalukum wa antum la tashurun domin mai ziyara ga ma'aiki yana shiga sallama yake fare masa assalamu alayka ya rasulullah kamar kana magana ne da shi zai amsa maka gaisuwarka zai amsa maka yayi shedarka ka kai ziyara gare shi malami ma an ce wanda ya ziyara ga malami ga falalan nan a wani kauli har aljanna za a samu balle ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka kai ziyara ga ma'aiki to wannan shine abin da ya faru kuma ayar sai ta tafi ga umarni ga kowa da kowa tunda za a ci gaba da mu'amala ne to bari wannan dalilin ya jawo kowa ma a faɗa mai yanda za a yi ladabi gurin shugaba shi yasa zaka ga ko yanzu ai ɗabi'a ce ta dan adam duk kwakwazon da mutum yake yi a ce ya je gaban shugaba yana mai magana da irin wannan kwakwazon da wannan kara din da kaudi zaka ga mutum sai yayi diction abinda Bature yake kira diction sai ya zaɓi kalmomin da zai gaya wa shugaba ma yau in aka ce za a kai ziyara ga sarki mutane ne gaba ɗaya sai an zaɓi wane ne zai magana wanda ya fi lafazi wanda ya fito su taladabi wanda kuma ya san mu'amala da shugaba shi za a gabatar a ce to kai za ka isar da gaisuwar mu ga sarki kai za ka gabatar da bayanan mu ga sarki domin me kada ma ya je ya bar faɗiya sarki ma kenan ko a fara ka je ka gaya wa sarki abin da ba nan ba yanzu dogarawa ya sun kaji dori na ƙof kuɗi waje da shi. To da wannan tarbiyya ce ta taho daga wannan umarnin na Allah madaukin sarki. To dan haka duk inda shugaba yake da mabiyi to ga ladabban zama da shugaba kada ka rika magana sama da maganar shugabanka kada ka rika barabadiya ko azarbabin gabatar da wani aiki ko gabatar da wani hukunci kafin shugaba ya yi magana. Aya duk tana ba mu wannan tarbiyya din gaba daya. Allah ya sa mu dace.
إن الذين يغضون أبصارهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم حقيقة وأنهم وأنسكي سصوتا مريو ينسو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا قما أيكي صلى الله عليه وسلم إن سنزو ذاتي مغانا دشي هو إن سنزو ذاتي لبرتامي ونعبو suke sassauta murya waɗannan ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa sune waɗanda Allah madaukin sarki ya tace zuciyarsu aka fidda dukkanin wani gwiɓi na gilli aka fidda duk wani gwiɓi na rashin daraja ta mutum aka fidda duk wani abin da yake da a cikin wannan zuciya aka tace zuciyar aka tsarkake zuciyarta ba don komai ba ne littakawa saboda tsoron Allah ya samu gurbi a cikin zukatansu. Wannan aya ɗin ita ma ta sauka ne a kan su ɗin dai. Bayan abin da ya faru ya faru kuma Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan umarni sai ya zamanto daga ran nan. Sayyidina Abubakar sai ya ce ya Rasulullah wallahi daga yau ba zan ƙara magana da kai ba sai ta zamanto kamar raɗa. Saboda sassauta murya kada ma ta ɗan ɗaga ɗin. Shi kuma Sayyidina Umar sai ya zamanto in zai faɗa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abu in ya faɗi mai ma'aiki sai ya ƙara tambaye shi me kace saboda murya ta yi ƙasa da yawa. Saboda ɗabba ƙawancin umarni na Allah sai suka kasance kuma a haka sauran umarni kuma sai suka kasance a haka. To sannan a wata ruwaya ɗin a wancan dalili na wancan saukar aya ɗin bayan ayar ta sauka akwai wani sahabi shi Allah madaukakin sarki ya ƙaddara shi wannan sahabin irin mutane ne waɗanda suke da irin fasassan murya ɗin nan wanda idan suka yi magana sai ka ji kamar muryar su suke ɗagawa. Akwai wanda Allah yake wannan halitta ɗin sai ka ji muryar shi fasassa in yana magana sai ka ji kamar ya ɗaga sauti ko in yana ba da labari sai ka ji kamar faɗa yake yi. Shi yana ɗaga sauti idan yana magana da aka saukar da waccan aya ɗin la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dukum an tabada amalukum wa antum la tashurun sai ya koma gida bawan Allah sai ya shiga gida ya je ya hada kai da gwiwa ya dinga kuka ah kwana daya kwana biyu maiki sallallahu alaihi wasallam bai ganshi ya zo majalisa shura ba sai ke cewa me faru ga wani ne ko bai lafiya to akwai makwabcinsa sai ke cewa ya rasulullah ai wani yana gida yana ta kuka kuka yake yi yace me yasa shi kuka je ka zo mana da shi sai ya ce da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya cewa kada ku daga sautin ku burbishin sautin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan kun yi haka aikin ku zai baci ku ba ku san ma ya bacin ba shi kuma sai ya yi tunanin wannan aya kawai akai shi ta sauka domin a cikin mu da suke muke zama a wannan majalisi mai albarka shi Allah ya kaddara muryar shi da gaggan murya gare shi yana da kusassan murya in yana magana kana kunta sautin shi yana kunnaka to da haka sai ya kaddara cewa wannan aya kawai akan shi ta sauka saboda haka abubuwan da suka faru duk aikin shi ya rubuce shi har ya ma hukunta kai cewa shike din tabewa ta sa mai shi yana cikin yan wuta maki sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku zo da shi ku gaya mai bayya daga cikin su shi yana daga cikin ƴan aljanna ba wannan tawabin sai ya da lokaci guda mai ki sallallahu alaihi wasallama ya mai kyauta aljanna wannan makwabci na shi girka da gudu yace taso ta shawo zo mai aiki na kiranka da yazo ya same shi yace kwantar da hankalinka baka daga cikin su kuma kai dan aljanna ne zaka kasance shahidi kuma shahidi mai lamba daya za ka kasance cikin ƴan aljanna sabai suka ce da mun ganye sai mu ga gadan aljanna nan yana ta yawo a tsakanin mu kuma hakan ta faru an ce lokacin da aka zo yakin yamama yakin sai da sayyidina abubakar ya yaki a masu ruddadin nan wanda suka hana zakka a wannan yaki ne yamama a ya kasance ya fito an zo ana yaki an kusa a cimma rundunar musulmi sai ya ga raunin ya kai ya zabure ya kama wani abokin yaƙi wanda tare suke tafiya gurma ya ce kai ba mu kasance zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna da rabbanci da har kafirai za su nemi cin mana ba zo mu tafi sai ya dahi ya fuske suka afka cikin rundunar musulma suka dinga yaƙi suna kulla kawuna to shine a nan gurin aka cin musu da shi da abokin nasu aka kashe su nan yayin shahada aljanna ta tabbata gare shi to shine Allah madaukakin sarki yake yabawa yanda suka dabbaka wannan umarni cewa hakika waɗanda suka kasance suna sassauta murya wajen magana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to waɗannan suna daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake zuciyarsu aka tace zuciyar aka raba ta da duk wata kasala ta ba daidai ba domin mi littakawa saboda tsoron Allah ya samu gurbi a cikin zukata daga wannan lokacin ka kada ji sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar bin Faruk ba su kasance kalifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na farko ba har yau duniyar musulunci ba za ta cika ba sai da yabawa abin da suka yi sai da gode musu sai da tawassuli da su lahum magfiratun dan ka kara tabbatar da tuban ya tabbatu sai Allah madaukakin sarki yake cewa hakika suna da gafara daga Allah lahum magfiratun wa ajrun azimun da kuma lada babba Allah ya gafarta abin da ya faru din sun tabbaka umarni kuma Allah ya tace zuciyarsu da barin dukkanin irin abin da za a ce ba daidai ba kuma Allah madaukakin sarki yayi gafara gare su kuma ya kara musu lada mai girma ta dabbaka umarnin Allah madaukakin sarki na'am
inna allatheena yunadunaka min wara'il hujurati yaqulun
innal ladheena yunadunaka min wara'il hujurati ya rasulullah akatharuhum la yaqilun hakika waɗannan waɗanda suka kasance suna kiranka suna ambatanka ta bayan dakuna to mafi akasarin su mafi yawa daga cikin su la yaqilu hankalin su bai kai na fahimtar wane ne kai ya rasulullah da sun san wane ne kai da ba su kuskura suka rika kiranka ta bayan daki ba wannan an ce ta sauka ne akan aqra'u hadithat tamimi sahabi ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam daga bani tamim wata ruwayar aka ce a'a ba shi kadai bane ba tare da shi akwai mutane kimanin 70 daga wannan kabila ta bani tamim da suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka zo sun zo lokacin kailula lokacin da rana ta daga an gama ibada ta wadha kuma za a dan kwanta a dan huta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dan kwanta to daidai wannan lokaci suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ce da suka zo bayan sun shiga masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba su same shi ba to kuma a cikin matan manzo mai tsira da amincin Allah ummatul mu'minin ba su san awar daki yake ba su kuma sun zo ne saboda fansa a wata ruwaya din za su fanshi mutanen su da aka ribata sun zo ne dan fansa saboda haka sai ya zamanto sun dade ta kansu a bayan dakunan matan manzo mai tsira da amincin Allah iyayen mu mu'minai suna kowa yana kira ya rasulullah ya muhammad ukrid ilaina suka rika kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da irin kiran su tunda mutane ne waɗanda suka zo daga wajen birni to da mun suna da wannan uzuri din Allah madaukin sarki can yana mana izina da yanda suke da yanayin su cewa al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu ma anzalallahu a hudud ma anzalallahu ala rasulihi su larabawan kauye waɗanda suke a wajen birni shi yasa rayuwa a cikin karkara rayuwa a cikin birni rahama ce saboda shi mutumin da yake gefe yana rayuwa ne bi mabalag ilmihi bakin inda ilimin shi yake to shi komai zai yi bakin wannan yake shi yasa zaka ga wauta tafi kasancewa a waɗanda suke a ƙauyuka za ka ga wani abin idan suka yi sai ka ga ka tobara ce wadda hankali ma ba zai ɗauka ba balle shari'a to da suka zo maimakon su nemi sahabbai da suka san yadda ake mu'amala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai hankalinsu ya ba su cewa a tun da bai nan kawai mu je in muka ta kwale kira ai zai fito kawai shikenan shari'a safanin hankali sai suka tafi suka aikata haka suka koma bayan daki wannan yana bayan dakin na Aisha radiyallahu anha wannan yana bayan dakin Hafsa wannan suka rarraba kansu cewa tunda ban san a wani daki yake ba ta kame mai ya Muhammad ukhrij ilaina haka suka rikira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah madaukin sarki ya ce a'a ba a masoyina haka kuma ga na ku dallali innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati hakika waɗanda suke kiranka ta bayan dakuna aka fara hum la yaqilun uzrin da zai musu shine mafi akasarin su basu da hankalin da suka san wane ne kai kenan aya tana fadin cewa inda sahabbai ne da cikin garin Madina suka yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka da yaya da ta baci ko to amma Allah sai musu uzuri cewa mafi akasarin su ai daga kauye suke saboda haka basu da hankalin da suka san darajar ka suka san cewa bai kamata hakan ta kasance ba suka yi amfani da hankalinsu to amma su ma su sani daga yau ba a maka haka walau annahum sabaru da a ce sun yi haƙuri lokacin da suka zo da buƙatar su zuwa gare ka har sai ka gama uzurinka hatta ta kharuja ilaihim har ka fito zuwa gare su lakana khairan lahum wallahi da ya fi alkhairi a gare su da sun san abin da zai bayu inda Allah zai musu hukunci da abin da suka yi to da ba su fara yi maka haka ba da ɗan shekara nawa za su yi haƙuri har sai ka fito a kan kanka kuma haka aka ce waɗanda suka zo suna neman fansar tasu maki sallallahu alaihi wasallama ya buga musu sai ya raba su gida biyu rabi aka ya yanta su rabi kuma aka buga musu fidiya sai da suka biya to da sun yi hakuri har maki sallallahu alaihi wasallama ya fito suka gabatar da uzuri wata kila duk sai ya yanta su gaba daya su kubutar da mutanen nasu to koda da hakan ma ayar har yanzu tana mana aiki mu ma mu sani Allah yana faɗa mana la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum baba kar ku kasance kuna kiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda kuke kiran ɗayan wani ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba a masa haka Allah madaukin sarki da ya halicce shi bai kira shi kai tsaye ya Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam duk alqur'ani inda aka ambaci sunan shi ba sunan nashi ba sai da aka yi sa kinaya sai da Allah madaukin sarki ya sirranta sunan ya girmama sunan in kaji umma Muhammadu sai ce illa rasul Muhammadun rasulullah ma kana muhammadun aba ahadu adunya rijalikum walakin sai aka ce rasulullahi wa khatimun nabiyyin duk inda kaji sai an yi wa sunan jinjina in aka ambaci sunan sai an wa sunan jinjina to kada ku sanya kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wannan ne muke jan hankalin yan uwa masu kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wani ladabi din nan kaji ana allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wai kaji ba za a yi makananar sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ba wai kai sako kace sayyidina muhammad a abinu arwaya ba menene dalili a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi ya gani ma salati ya rasulullah sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali a to kai an ta faɗa maka cewa akwai wani mahaluki a duniya da ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kanke ni ka taba jin inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kufo yana kankama da kai shi a'a mahaliccin shi ne yake fadi mana wane ne shi shi ya sanya dukkanin malamai na sufiya suka tafi akan cewa ba wanda ma ya san ma'aikin sai mahalicci shi kawai kai dai ba kin abin da baka iya amma babu wani wanda zai yabe shi ba wani wanda zai yabe shi sama da yanda mahaliccin shi yake yaban shi shi ai bai fankama akan kanshi akan kanshi ne yake ba da samfuli yace ku ce kai kuma sai ka ce din shi yanda yace akan kanshi shi yake magana akan kanshi inda wani ne daga cikin al'umma za a yi wa to ai da ka ji yanda zai ba ka samfarin na ka girmama shi amma ba inda zaka ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a hadisi yana fankama akan kanshi kai ko an ce ka ce kawai ka kira ma'aikin sallallahu alaihi wasallam Muhammad kawai kai tsaye wa iyyazu billah bakin ma da dadi sayyidina din nan baka gabaci sunan ba da dadi zaka ji dadi a bakin ka kai da kanka wallahi za ka ga kanka cewa kai nan fa ba fa ladabi fa cikin wannan furucin ko ma yafi yanzu kawai ka kira wane ai zai wuya baka sha duka ba ko to walle ma shi sallallahu alaihi wasallam to don haka kenan duk wanda zai kira ma shi sallallahu alaihi wasallam irin haka eh to ya sani wannan cutarwa ce ga shi sallallahu alaihi wasallam kali hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum min fitnatun aw yusibuhum adabun alim walla ahir ga wanda yake ganin zai saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah yana tsoratar da su akan mutum zai afka cikin fitina ko kuma azaba ne radadi za ta shafi mutum kuma ita hadara ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai jinkirin ta Allah bai jinkirin ta duk wanda ya taba ma'aiki yanzu ka taba shi sakan din bai wucewa sai an maida ma masani yanzu nan in kana son ka ga wulakanta kaga shi ya sanya za ku ga dukkan waɗanda suke shishigi akan tauye markaba ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadannan za a ga basu ci gaba da sun tasirantu akan wannan aqidar sai ga ci baya suke yi in mu'amala sai ga tana tauyewa in menene sai ga tana ka gansu fuska a turbune babu haccen annoni da imani tare da su kuma wallahi karshe mutum sai ya wulakanta kafin ma a je lahira kenan Allah ka ba mu ikon sanin wannan annabi naka Allah ka ba mu ikon biyayya da girmama shi
Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum bidaba'in fatabayyanu
Allah madaukakin sarki ya ci gaba cewa ya ayyuhal ladina amanu har yanzu dai da wa ake magana da mu'minai Allah madaukakin sarki yake magana ya ku waɗanda kuka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan fasiki yazo muku da labari yazo muku da wani al'amari da zai labarta muku shi aka faɗa muku an maka ko an muku fata bayyano idan kun ji to ku haƙƙake a nemi bayani na haƙiƙanin gaskiyar al'amarin haka aka yi haka abin ya faru ku yi bincike a tabbatar da gaskiyar abin da ya faɗa ba don komi ba an tusibu qauman bi jahalatin dan kada ku haike wa mutane da hukunci ne ko da daukar mataki akan abin da kuka ji sun yi muku ko sun ce muku ba tare da kun san takamaiman me ya faru ba tare da kun san gaskiyar al'amari ba wacin fihu ala ma fa'altum nadimin kuma ku waye gari ku kasance kuna masu nadama akan abin da kuka aikata musu wannan ayar ta sauka akan Walid bin Uqba Walid bin Uqba shi ma sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma sahabiyun jalil sahabi mai girma diyas yakin ayar yazo Allah ya ambaci fasikanci akan abin da ya aikata to amma wannan bai fitar da shi daga cikin karafar sahabbai kuma bai kasance akan wannan din ba har zuwa ƙarshen rayuwar shi dan haka yana cikin waɗanda duk abin da ka ambata ga sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai ka sako shi amma Allah madaukakin sarki ya kaurara kalmar ne dan waɗanda za su biyo baya su san aikata irin wannan aiki din ba karamin abu bane ba shi yasa Allah madaukakin sarki sai in ja'akum fasiqun binaba'in abin da ya faru shi Walid akwai sahabi daga Bani al-Muttalib wadda alƙarya ce ta ɗaya daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Juwayriya bintul Harith wannan alƙarya ɗin shi al-Harith babanta mahaifinta sai ya dawo Juwayriya sai ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo garin Madina daga can alƙarya ta su Bani al-Muttalib sai ya ga ma'amaloli na musulunci da yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake tafiyarwa tsakanin sahabban shi lamarin sai ya burge shi sai ya zauna ziyara ya zo kamar a ce mutumin da ke ƙauye ya shigo ruwan saboda wata ƴar buƙata tashi ya biya wani waje ya ga wani al'amarin da ya burge shi sai ya samu gurin zama ya zauna ai daga nan sai da Harith radiyallahu anhu bai koma ba sai ya zauna wajen ma'aiki ya tare ya musulunta bayan ya musulunta ya kuma shiga makaranta aka dinga karantar da shi aka dinga karantar da shi har sai da yaga cewa to yanzu ya kai wani matsayi wanda zai koma cikin al'umma shi shi ma ya je ya kai musu addinin musulunci ya musuluntar da su ya kuma tarbiyyantar da su ya koyar da su abin da ya koya wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kafin ya dawo garin Madina ya ci gaba da almajirtaka amma saboda kusan yanda sahabbai suke da kiyaye umarnin Allah madaukin sarki la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kana nan tana aiki bai hakan kawai da ka ba sai da ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya nemi izini to a daidai lokacin da yake neman wannan izini kuma an farlanta zakka aya wanda take wajabta zakka ba da yadda zakka ta sauka ya ji sai ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina so kai mini izini zan koma banin mutsalar ina son in je in kai musu wannan shari'a da izininka idan sun yarda sun bi kuma zan yi musu bishara da kuma umarni da bayar da zakka kamar yadda Allah madaukin sarki ya wajabta to da ka idan na je sun yi mu bai'a a gare ni ina tunanin insha Allah in na koma cikin su daga nan zuwa lokaci kaza na gama wannan aiki waɗanda suka yarda suka bi ni suka yi imani to kuma zan umarci su bayar da zakka din to da ka ina ganin nan da lokaci kaza a iya turo wanda zai zo gare mu domin ya karfafe mu da kalmomi daga gare ka sannan kuma sai ya anso zakkar da muka tara ya taho da ita manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khairan amma izini sai da Haris ya koma cikin al'ummarsa ya ci gaba da kiran su zuwa addinin musulunci duk suka yi mubai'a a gare shi da yawa daga cikin mutanen wannan alƙarya din suka musulunta a hannun shi bayan nan ya isar da saƙon mahaifi sallallahu alaihi wasallama a gare su ba su yi ƙasa a guyo ba suka fito da zakka suka tara aka tara ta bayan an tara sai Sayyidi Haris ya zamto yana jiran ɗan aike daga mahaifi sallallahu alaihi wasallam a'a shekara ta cika yau sa'i ya zo bai zo ba gobe ya zo bai zo ba har aka shafe kwanaki shiru sai Sayyidi Haris ya tara mutanen sai ya ce musu kun ga wannan lamarin wanda muka yi magana da shi baya saba alƙawari don haka lalle akwai wani abin da ya faru zama bai kama mu ba ku tashi mu tafi garin Madina mu je mu ji ko dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi da mu mu ba mu sani ba mu ji ne muka yi domin lokaci ya wuce mun yi uzuri ya wani ya zo ya wuce muna tunanin bayan wannan lokacin za a zo mun yi uzuri har yanzu ba a zo ba to fa wanda muka yi magana da shi bai sa alƙawari lalle akwai wani abu ashe din kuma akwai wani abu shi a babban sahabi Walid bin Uqba an tura shi ya je ya anso shi ne sa'in da aka tura ya je barin mutsalar ya anso wannan zakka daga shugaba Harith to shi kuma ya kasance a lokacin jahiliya akwai gaba mai tsanani da rigingimu tsakanin ƙabilarsu shi dan uwan Sayyidi Usman bin Affan ne radiyallahu anhu ya zamanto akwai jikaka tsakanin ƙabilarsu da banil matsala tun zamanin jahiliya kuma ba wani zama da akai sasanci aka yafi juna saboda haka bayan ya tafi sai shaitan sai fara sawara mai a cikin zuciya cewa kai wannan kuma karamin aiki bane aka hada ka da shi ka tafi tun daga garin Madina ka je bane mutsala ka je ka ce zuba da zakka abinda aka tara kai ka sani
da aka je sun yi imanin ko ba su imanin ba sun ba da zakka ko ba su ba da zakka ba ka je ka tono wata allura abunan allura su tono kalma a taduwar waccan husumar da gaba da take tsakanin ku da dai an sake dan aike ba kai ba a yana tafiya har sai da ya zama to yana hangen garin fa amma shedan ya bayyana gare shi yana cewa kai wallahi in kaje kai kalashi to Allah madaukin sarki ya riga ya kaddara abin da ya kaddara ya kaddara Allahu amran kana mafaula sai da kawai sai jiyo da jiyo kafin ya zo garin Madina yana ta saki saken ne zai ga ya mai kawai sai shi dan ya kara riya mai cewa kawai in kaje ka fadi mai cewa kaje ka iske ba su imani ba kuma ma sun hana zakai kai karshe ma yayin da suka fosu kashe ka da kirka kubuta shi kuma da yaje sai ya fada wa maiki sallallahu alaihi wasallam ai har ba su bayar da zakan nan ba karshe ma sun nemi su kashe shi da kyan rayuwar shi ta kubuta jin haka maiki sallallahu alaihi wasallama dandanan sai ya tara rinduna ya tashi rinduna ya ce a tafi banil mutsalar a je farko a faɗa musu alƙawarin da suka ɗaukar wa Allah lallai su cika wannan alƙawari su bayar da zakka a an so ta a kowane hali idan ku suka yi tumbe suka ƙiya to a yaƙe su ya ƙadda za a yi wa kafirai shi kuma can sai ya bi harin sun zauna sun yi wannan shawara da mutanen shi sun fito daga banil matsalar sun taho garin Madina nan kuma rinduna ta tafi ta aiki liyarin banil matsalar sai suka haɗu a ce ai gashi sahabbai aka yi ƙawanya ina za ku suka ce a wurin ka muka tafi ku ba masu saurin kai ba mun done mu biyar da ku da umarnin Allah har sai kun bi sai ce to mu amma ai garin Madina muka tafi me zai kai ku yau mu baya kuka tafi sai a'a ga yanda muka yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma har lokaci yayi ba a zo aka ansa ba muka tabbatar da cewa to akwai wani abu shine muka zo mu ji laifin da muka yi kuma ga al'umma mun taho da su domin mu nemi yafiya shikenan sai to haka ne to ai ku kuma aika mu akai sai akai kun hana sai ce sai aka ce to sai aka juya aka koma garin Madina an je wajen Maki sallallahu alaihi wasallama sai gaisuwa yace ya za mu aika sa'i a an so zakka ku ce ba za ku bada ba bayan nan kuma ku nemi ta'addanci na biyu har ku nemi ku kashe shi sai ya ce wallahi ya rasulullah babu dan aikin ka daidai gare mu damuwar mu shine lokaci yayi ba a zo aka karba ba muka san mun yi ne fi shine muka taho mu zo mu ji kuma mu nemi yafiya asatu akira walid aka kira shi yaya abu ya faru sai wallahi ya rasulullah ni tsoron zuwa garin nan ne lamarin nan ba haka ba to shikenan aka koma suka je suka kawo zakarin bayan sun kawo zakka kuma Allah ya albarkaci garin har ya zama to diyar shi sayyidi harith ita ta zama to ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin matan maiki sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo yariya ya samu wannan falala din to shine Allah madaukin sarki ya saukar da aya domin ta zama izina ga na baya kuma shugaba ha'ilau shugabanni su san a watakau yanda za su tafiyar da al'amura tsakanin mabiyansu domin Allah madaukin sarki ilimin shi ya riga ya akan cewa shugabanni za su kasance haka musamman shugabanni na wannan zamanin waɗanda ba mai martaba a gare su sai magulmashi in ka ga mutum ya yi daraja a wajen shugaba a yanzu ɗai ne waɗanda suke tsayawa idan an je musu da abu su tashi zuciyarsu tana da kyawu su abin da suke bukata a kawo musu zunɗan wane ya musu kaza su fusata a riƙa tanadin Allah ya hada mu da shi zai ga yanda za a yi za mu kawo da shi za mu yi kaza za mu yi kaza alhalin baka bincika ba sai Allah yake musu izina da mu mabiya din mu sani in kana irin wannan to Allah madaukin sarki abin da ya kira ka fasiki domin fasikanci ne annanimanci a tsakanin jama'a annanimanci shine ka dauki zance daga gurin da aka yi ka kai inda ba a san ma an yi wannan zancen ba kuma a wajen wannan dakon zancen da zaka yi sai ka rage ko sai ka kara ko sai ka kawata ko sai ka muni kuma lamarin ne sanadi na kawo khilafa na kawo sabani tsakanin al'ummar musulmi na kawo gaba tsakanin al'ummar musulmi to da aka aikata ni da umarnin ma'aiki la tabazaru wa la tadabaru wa la tahasadu kai kuma sanadin zancenka duk waɗannan abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ai ka haifar da su shi yasa Allah madaukin sarki ya kira aikin kai tsaye da fasikanci in ja'akum fasiqun binaba'in in ne irin wannan me irin wannan halin Allah ya kira shi fasiki dan ka san al'afarin ba karami bane ba in ya zo muku da labari ba ta bayyanu ku bincika ku haƙƙaƙe a tabbatar da gaskiyar al'amari in ku ba haka ba ana ji muku tsoro an tusibu qauman bi jahalatin ku haike wa mutane ku yi dauki mataki ku yi hukunci akan su ba tare da sanin takamaiman me ya faru ba fatin bihu alama fa'altum nadina kuma ku dawo ku waye gari kuna masu nadama sai kun yi kato bara kuma a zo ana nadama Allah wallahi ba mu san haka abin ya faru ba to sharadi ne kowane ne ya zo maka da zance kowane ne ya zo maka da labari to ka tsaya ka tace wannan labari malamai suka ce wannan aya din ka sani shi fa walid yana daga cikin ya ayyuhal ladina amanu da Allah yake kira shi dai aikata aikin yana cikin ya ayyuhal ladina amanu da Allah yake kira har yanzu da imanin nashi yana nan wannan aiki da yake fitar da shi ba kafirci ba Allah ya kira ba ba kafirci bane fasikanci shine abinda Allah madaukakin sarki ya umarce ka kai ka kiye wanda ya hane ka ka hanu ka ki hanuwa shikenan ka zama fasiki to saboda haka daga baya kuma ya tuba Allah madaukakin sarki kuma ya gafarta masa akan wannan amma idana ce gare mu cewa idan an zo da abu ko ma menene to ka bincika ka tabbatar da me ya faru kafin ka dauki matakin da zaka dauka in ba haka ba to mafi akasarin abin da zaka yi din bayan an zo maka da labarin nadama ce za ta biyo baya sai ka yi abin da zaka yi din kuma ka zo kana jin kunyar mutane ka zo kana nadama dama ba kai ba Allah ta mabaci ya to lokaci yayi to za mu tsaya a nan abinda muka faɗa yayi dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure da gare mu ne Allah ya gafarta mana waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata ubangiji Allah ya mana tabo mu shi an shi ibadun mu ya sanya mu a safin gaba gaba Allah ya dukan magabatan mu ya dukan iyayen mu Allah ya karbi ni ma a rayukan mu bisa imani aqulu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh